sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 5 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shirin asusun tallafawa harkokin ilimi na ƙasa da ƙasa zai taimaka wa dubban yara daga yankin kudu da Sahara inda ake fama da rikice-rikice da ingantaccen ilimi. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kiran neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara a Sudan.
Kanan labaran kenan. A Nigeria, kididdiga ta nuna cewa ya zuwa yau 5 ga watan Oktoba na shekarar 2019 ne 'yan matan Chibok suka cika kwanaki 2000 daidai a hannun waɗanda suka sace su. Bayan haka kuma za ku ji shugaban ƙasar Benin Patrice Talon ya gudanar da wata takaitacciyar ziyara a yammacin jiya Juma'a birnin Yamai. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar da shi. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a Majalisar Wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ƙi ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun da kwamitocinsu suka sha tura wa fadar. Haka zalika masu binciken na Majalisar Wakilai sun tura umarnin neman takardun bayanai akan mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence game da abin da ya sani akan Ukraine. Sun ambaci rahotannin da ke cewa ta yiwu wani hadimin Pence ɗin ya ji tattaunawar da Trump ya yi a watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan abin da yanzu ake binciken yiwuwar tsige Trump ɗin. A jiya Juma'a da safe, Trump ya bayyana cewa yana da dama bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi yaƙi da rashawa. Kalamansa na baya-baya da ke bayyana dalilin da ya sa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a kan ta binciki abokin adawar siyasarsa. Shirin asusun tallafawa harkokin ilimi na ƙasa da ƙasa zai taimaka wa dubban yara daga yankin kudu da Sahara inda ake fama da rikice-rikice da ingantaccen ilimi don ba yara maza da mata da basu san komai ba sai kunci da tashin hankali a rayuwarsu wata dama. Yara sama da miliyan 75 da tashin hankali ko wani bala'i ya shafa sun rasa hanyar samun ilimi. Yara daga yankin kudu da Sahara a Afirka na cikin waɗanda ke fuskantar wannan ƙalubalen. A Mali, rikicin 'yan bindiga ya sa akan tilas aka rufe makarantu fiye da 900, lamarin da ya kawo cikas ga ilimin kiyasin yara 280,000. Daraktar kula da harkokin ilimi Yasmin Sharif da ta dawo daga Mali aiki kwanan nan ta kagara a fara wannan aikin. Ta bayyana mummunan yanayin yaran da ta gani a sansanin tsugunar da 'yan gudun hijira a birnin Mopti. Ta fadawa muryar Amurka irin kalubalen da ke tattare da yaran da akan dole suka gudu don tsira da rayukansu ba tare da daukar komai ba sai 'yan kayayyakin sawa.
They have fled some horrifying violence in the north. I spoke to several of them.
Ta ce sun tsere wa mummunan tashin hankali a arewacin yankin. Na yi magana da yawa daga cikinsu. ‘Yan mata da suna gani suna ji aka bankawa gidaje da bukkokinsu wuta. Sun guje wa ƙauyukan da aka yi kashe-kashe da yawa. Sun kiɗime sosai duk san razana. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kiran neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara a Sudan. Hukumomin sun yi gargaɗin cewa wannan mummunar cutar na iya shafar dubban mutane sai dai in an ɗauki matakan gaggawa don daƙile bazuwar cutar. Tun bayan da aka ayyana ɓarkewar cutar ranar 8 ga watan Satumba a jihohin Blue Nile da Sanar, ma'aikatar lafiyar Sudan ta ba da rahoton cewa mutane fiye da 230 sun kamu da rashin lafiya, wasu su 8 kuma sun mutu. Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane fiye da 13,000 su kamu da cutar nan da watanni 6 masu zuwa, idan har annobar ta bazu zuwa wasu jihohi 6 da ke tattare da haɗarin ɓullar cutar. Wani mai magana da yawun ofishin kula da harkokin bada taimakon jinƙai, James Lyle, ya ce ana ci gaba da samun ambaliyar ruwa tun daga watan Yuli, abin da ke ƙara haɗarin bazuwar cutar tun da a ruwa ake ɗaukar ta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Iraki sun ɗage dokar hana fita da suka sanya a birnin Baghdad yau Asabar, dokar da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka bijirewa. Adadin mutanen da aka kashe cikin kwanaki 4 na tashin hankalin da aka samu a ƙasar ya kai 72 ya zuwa yanzu. Ɗaruruwan mutane kuma sun jikkata. Zirga-zirgar ababen hawa na aiki kamar yadda aka saba a fadin babban birnin na Iraki da kuma kan tituna, sai dai babu hayaniya sosai a wasu manyan wurare da ke birnin. An sanya shingayen kankare don toshe hanyoyin da dubban masu zanga-zangar suka yi arangama da 'yan sanda a cikin wannan makon. Wata hukumar kula da haƙoƙin bil'adama a Iraki ta ce jami'an tsaro sun tsare ɗaruruwan jama'a saboda zanga-zangar da suka yi, amma sun saki da yawa daga cikinsu. Ranar Talata da ta gabata ne aka fara zanga-zangar a Baghdad akan rashin ayyuka da muhimman abubuwan more rayuwa da kuma cin hanci da rashawa a gwamnati. Kuma nan da nan zanga-zangar ta bazu zuwa wasu biranen Iraki, musamman a kudancin ƙasar. Dubban mutane sun hau kan titunan babban birnin ƙasar Haiti na Port-au-Prince da kuma wasu birane da ke kudu da arewacin ƙasar, suna yin kira akan shugaba Jovenel Moïse ya yi murabus. Masu zanga-zangar sun ɗauki allunan da aka rubuta ya zama dole Jovenel ya tafi. Shugabannin 'yan adawa da 'yan bindigar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi kira akan a gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar, suna faɗin cewa babban burinsu shine su yi tattaki zuwa shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya don tabbatar da cewa an saurari kokensu wannan karan.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Nigeria, 'yan kungiyar BBOG, wato masu fafatukan kwato 'yan matan Chibok, sun yi wani kwarye-kwaryen taro a dandalin haɗin kai wanda aka fi sani da suna Unity Fountain a babban birnin tarayyar Abuja. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ɗauke da rahoton.
We're not talking about 2 days, we're not talking about 200 days. We're not talking about 300 days, we're not talking about 1,000 days, but we're talking about 2,000 days. 2,000 days in the life of a young child who was taken from school is a lot.
Yadda Madam Modern Kabrik, ɗaya cikin jigajigan ƙungiyar Bring Back Our Girls ko kuma BBOG, masu fafutukan kwato sauran 'yan matan Chibok 112 da suka rage a hannun 'yan Boko Haram ta riƙa jawabi kenan a wurin taron tunawa da 'yan matan a yayin da suka cika shekaru 5.5 a hannun 'yan ta'addan. Modern Kabrik ta ce ba maganan kwana biyu muke yi ba, ko kwanaki 200 ba, ko kwanaki 300 ba, koma dai kwanaki dubu ba a yau kwanaki dubu biyu muke magana a rayuwar daliba yar makaranta wacce aka dauke ta daga makaranta inda take neman ilimi wannan babban abu ne Dr. Iman Usman Shehu jigo ne a kungiyar Brainback Our Girls ya bayyana mini irin nasara ko akasin haka da fafutukar ta haifar a cikin kwanakin nan 2000
gaskiya kan an sami nasarori ba nasara kadai ba da farko da muka soma wannan fafutuka har wajen shekara guda an gamu kaman tsirarru masu son ta da na zaune tsaye don shekara guda din nan ba rurin ko yarinya guda don haka sai aka dauka cewa kila ana amfani da mu ne don mu kifa gwamnatin da ke ci a wannan lokacin to Allah da ikon sa bayan ina ji shekara 1 da rabi sai aka so mu samu ƴan matan 1 da 1 har aka zo yau saura daga cikin 228 yau saura 112 so don haka mun sami nasara kuma wannan fafatukan da aka yi ya nuna cewa idan 'yan Najeriya suna da kwazo akan abin da suke nema musamman ga gwamnati suna iya yi ko gwamnati bata rufa musu baya ba
a cikin shekaru biyar din nan da rabi ai an san cewa rai na iya yin halin
sosai
kuna ganin anya 'yan matan nan suna da rai ko da za ku yi fafutukan a dawo da su din nan
dole mu ci gaba da wannan fafatuka dan gwamnati ke da haƙƙin kare 'yancin kowane da ko ƴar ƙasa dan haka wannan fafatukan da muke shine nuna ma gwamnati cewa kowane dan ƙasa ko yana raye ko bai raye gwamnati na da haƙƙi ta binciko ta bada sakamako akan halin da dan ƙasar nan yake musamman waɗanda suke hannun Boko Haram
a cikin ɗan asalin Chibok Mr. Yakubu Kabu kuma mahaifi ga ɗaya cikin ƴan matan wacce ake kira Dokas Yakubu da har yanzu take hannun waɗanda suka yi garkuwa da ita ya ce duk da dadewa da ƴan matan suka yi yana dai da ƙarfin gwiwa za ta dawo wata rana
ramu a bace game da wani abu kuma kowane lokaci in mun tuna da ƴan matan wannan yana ba mu wahala sosai domin mu yi tunanin su yanzu kamar matana kowane lokaci every week zan kai ta asibiti
saboda me
saboda ta samu high blood pressure har abu yayi affecting zuciyanta ciwon zuciya to kullum ina dinga kai ta asibiti a je a dube ta a ce akwai kuri kaza haka ne abu ba kullum muke ciki so abun yana damu na ban san me zan yi wayansu ma tabban irin wayannan tunanin har wayansu mutu wayansu kuma sun rasa iyaye su har yanzu a cikin wannan matsala da kuke ciki kuma ba abun da gwamnati yake faɗa mana kuma ba su taɓa faɗa mana cewa a mu fa har yanzu gashi fa muna cikin kokori ba ba mu ji shiru ba abun da ake kuma ba mu san me yake tafiya ba so gaskiya abun yana ba mu ciwon kai ba mu san me zamu yi bar kuma ba wanda zamu yi mutuntu ba abun muna zama shiru ne kawai a ci a tukunce komai daga hannun Allah ne kuma na ba da gaskiya watar na za ta dawo tunda tana da rai
Mr. Yakubu Kabu mahaifi ga Dokas Yakubu kenan wacce ta cika shekaru 5 da rabi a yau din nan a hannun waɗanda ke garkuwa da su Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda a Jamhuriyar Niger shugaban ƙasa Jamhuriyar Benin Patrice Talon ya ziyarci birnin Yamai a yammacin jiya Juma'a inda suka tattauna akan wasu muhimman batutuwa da shugaba Isu Muhammadu a Niger ga wakilin mu Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani
Patrice Talon wanda ya da zango a Yamai bayan kammala wani taron da suka gudanar a birnin Dakar na ƙasar Senegal wanne ya hada ministocin kudi da na tsaro da kwamandodin rundunonin mayakan kasashen Afirka ta yamma Renon Faransa ya zo ne domin sanar da shugaban kungiyar Sedeo Isu Muhammadu na Niger cewa kasashen mambobin IOMOWA sun yanke shawarar bayar da gudunmuwar miliyan 500 na dalar Amurka akan biliyan gudan da kungiyar ECOWAS ta kuduri a niyyar kashewa domin yaki da ta'addanci.
À cette réunion de Dakar, nous avons établi les modalités de mobilisation donc de décaissement de cet important moyen financier.
A ra'ayin Ibrahim Kantama, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun, matakin kasashen na IMOA yayi daidai, saboda cewar sa alama ce da ke nuna shugabannin kasashen Afirka sun fara gane muhimmancin haɗin kai.
Bai kamata ba a ce mu Afirka kowane lokaci sai mun tara hannu ga kasashen duniya sun mika mana. Allorke mu da kanmu muna iya tattara wannan kuɗi dan kuɗin ya yi mana amfani. Saboda shi waɗanda wanda suke so su ba su kuɗin, idan sun ba su sai sun musu ka'idodi ga yadda za su kashe kuɗin su. To don haka wannan yunkuri mun yi murna da shi, mun yi na'am da shi, muna goyon bayan shi, kuma har gobe muna ƙara kira ga shugabannin Afirka su maida hankali ga ajunanmu Afirka, mu daddage tunda su kansu waɗancan kin su ma ƙarfin ne suka zaka tare kuɗin dan me mu ban masu ƙarfin mu tare kuɗin mu, kuma akasarin kuɗaɗen nan na ƙasashen Turai da suke tamaka da su ai daga nan Afirka suka huta.
Kuma bayan da matakin rufe iyakokin Najeriya ke ci gaba da haddasawa al'ummomin tarayyar ta Najeriya da makwabtanta, na daga cikin batutuwan da shugabannin biyu suka tantauna a kansu.
C'est un sujet qui nous embarrasse nous tous. Mais nous savons que assez rapidement dans les tout prochains jours ou semaines, nos techniciens vont trouver les solutions techniques.
Patrice Talon na cewa wannan magana ce da ke damun mu duka. To amma muna kyautata zaton nan ba da jimawa ba. Kwararrun kasashen nan namu za su bullo da hanyoyin da za su ba da damar daidaito da al'amura. Anan masu sharhi na ganin akwai buƙatar sake duba wannan mataki na gwamnatin Najeriya.
Yan Najeriya dalilan da suka kawo na cewa wasu kila ana shiga da wasu abin wanda ba su amince da su ba. Ni a nawa gani a matsayina na Afirka, maimakon hukumar Najeriya ta rufe iyaka rip gaba daya, kwamata tsaurara tsaro wanda za su tabbatar duk abin da suke gudun ya shiga kasar su kare shi. Ni ana abin da nake ni shine hukumar Najeriya ta auna wannan abu, ta dube shi da ita rahama domin kowa ya samu saukin wannan lamarin.
Ayyukan shimfiɗa bututun mai a tsakanin kasashen Niger da Benin da batun farfado da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa na daga cikin batutuwan da shugaba Isu Muhammadu da takwaransa Patrice Talon suka zanta a kansu a yayin wannan ganawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogonmu ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku na ƙarshen makon zagayowar satin da Najeriya ta samu ƴancin kai. To da yake har yanzu maganar makomar Najeriya ake yi, yau filin amsoshinku zai gabatar muku maimaicin tambayoyin da muka yi ma jakadan Najeriya na biyu a Amurka, ambasada Hassan Muhammad Hassan, kan wasu muhimman batutuwan da suka shafi Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun ƴancin kan Najeriya, inda muka fara da tambayar ambasada Hassan yadda yake ganin wannan ranar da kuma makomar Najeriya. Sai ya ce,
a farin farko zan fara da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokacin kewaye na 59 da samun ƴanci daga turawan mulkin mallaka na Ingila. Alhamdulillahi, Najeriya ta nuna cewa tana nan daram, kuma tana kokari ta ƙara haɗa kan jama'a.
To ambasada, idan kai la'akari da abubuwan da suka faru da waɗanda suke kan faruwa, kana ganin ƴan Najeriya na da hujjar yin shagulgula wannan ranar?
Kwarai da gaske, ai abubuwan da ke faruwa yanzu da mutane suke ta korafi a kai ba wata abu ba ce. In aka duba kowace ƙasa da ta tashi a yau ɗin nan, kowace ƙasa da ta tashi ga ta nan ta isa ƙasa, ko wannan ƙasar da muke ciki Amerika, in aka dubi tarihinta dole wayannan abubuwan nan suna faruwa muddin ana son a ci gaba. Akwai matsaloli da za a samu, kuma akwai abubuwa na jin daɗi da za a samu. So abu zai zama matsala in ba a samu kanta ba, amma Najeriya yanzu tana ƙoƙari, kuma tana nunawa, kuma tana samun nasara akan duk abubuwan da ke fuskantar Najeriya yanzu. Kuma kowace ƙasa ta samu waɗannan abubuwan nan a rayuwarta. So wannan abu ne kamar ɗan adam, akwai radda za ka tashi da farin ciki, akwai radda za ka tashi da baƙin ciki. To a tarihin ƙasa ma haka yake. Abubuwa ne da daman dole a samu a yau da kullum.
Ambasada, shin akwai wasu abubuwa na baya-bayanan da kake ganin suna daga cikin hujjojin da za su sa 'yan Najeriya su yi farin ciki da wannan ranar?
Da yawa, suna nan da yawa. To yanzu a ce ma Najeriya tun shekaru 1960 1st October aka samu independence. A yau gashi mun kai shekara 59 muna kokari mu gina ƙasa wanda zai amfani jama'a. Ai wannan abin alheri ne. Wasu ƙasashe ba su samu su kai nasarar Najeriya ba.
To
dole mu gode wa Allah.
To ambasada, yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa an samu nasarori ta wasu sassa na tsaro da tattalin arziki, misali kamar abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida sun samu kasuwa saboda rufe kan iyaka da aka yi, da kuma wasu ɓangarori na tsaro kamar yadda in faɗa da farko cewa wasu na yabawa, wani ɓangaren kuma suna kokawa kan cewar an samu taɓarɓarewar tsaron a wasu ɓangarori da suka haɗa da yadda ake ta sace-sacen mutane ake garkuwa da su sai an biya kuɗin fansa, da kuma ci gaba da wato karkashe mutane da 'yan Boko Haram suke yi. Shin kana ganin 'yan Najeriya ba su da hujjar kokawa idan aka yi la'akari da irin waɗannan matsalolin?
To matsaloli dai harkar rayuwa tana nan tare da jama'a. So in aka duba a su sace-sacen jama'a, ai wani sabon salo ne aka samu, ba a taɓa samun irin wannan a Najeriya ba, kuma za a kawo lokacin da ba a yin ta, zai zama tarihi. Kamar yadda na faɗa maka, a cikin tarihin kowace ƙasa akwai matsaloli da suka fuskanta. To wannan sace-sace matsala ce yanzu ana maganinta. Da Boko Haram sun kwace ni daga Borno nake. 'Yan Boko Haram sun kwace a cikin local government 27, suna san 15. To yau ina suke? So dole wayannan abubuwan za su faru, amma an riga an ɗau matakai. Akwai dai abubuwan damuwa, amma bai kai da za a ce wai a tagayyara ba. Najeriya san ba ta kai wannan matsayin ba.
Har ila yau dai ambasada, wasu na cewa a yayin da suke yaba wa gwamnati saboda samar wa kayakin da ake sarrafa cikin Najeriya kasuwa, suna kuma kokawa kan yadda a cewarsu akan ɗau wasu matakai kwatsam ba tare da an baiwa 'yan kasuwa sanarwar da za ta taimaka musu su kintsa kafin a fara aiwatar da wasu manufofi ba na gwamnati. Misali sun ce haka kwatsam kawai sai aka rufa kan iyakokin Najeriya, alhalin sun tafi ƙasashen waje sun yi ƙodan kayaki, kuma ya shafi sana'arsu, wasu ma sanadiyar durƙushewarsu kenan in ba dai an kai musu ɗauki ba.
To ai rufe boda da aka ce ai har yanzu akwai ana cinikayya tsakanin Najeriya da makwabtanta, kuma akwai hanyoyi da ake bi. In ka bi hanya mai kyau ba mai tsare ka, amma in ka bi hanyar da ba kyau don mai za ka bi hanyar da ba kyau? Akwai abin da kake koyowa kenan. Ko ga seaport ana zuwa da kaya, ga airport ana zuwa da kaya, ga gateways a makwabtanmu ana zuwa da motoci, amma wasu daban abin da suke yi. So wannan abin in aka duba za ka ga cewa ana ƙoƙarin hana fasako ne. To wannan kuma gwamnati na da 'yancin ta ɗau mataki. Yanzu kana son ka kama ɓarawo za ka yi faɗa mishi cewa a bari yau zan kama ka?
Wai don su shirya, saboda da ike
ɓarawo ya shirya.
Da ike wannan ɓangare na kasuwanci ya shafi jama'a da yawa, iyalai da yawa sun dogara kan shi, kamata yi a faɗakar da masu wannan sana'ar, kuma sun ce akasarin waɗanda abun ifi shafa 'yan arewa ne.
Kamar wace sana'a? Ai boda ba arewa ne kawai ba, har 'yan kudu. To wannan abin dole a yi haƙuri a yi gyara.
To ambasada, a yayin da wasu kuma ke cewa lallai da alamar tattalin arzikin Najeriya ya doshi miƙewa, har yanzu akwai matsala ta tsadar rayuwa. Shin kana ganin ta gwamnati za ta ceto ƴan Najeriya da ke fama da ƙuncin rayuwa?
Ai, abubuwa da yawa da gwamnati ke yi. Akwai matakai da yawa na taimakon jama'a da gwamnati yi.
Kamar waɗanne kenan ambasada? Kamar waɗanne kenan da kake ganin za su taimaka?
A school feeding program kuma yana taimakon yara zama a makarantu, kuma yana taimakon iyaye a ciyar da 'ya'yansu, kuma ana taimakon gajiyayyu wadda gwamnati ke ba da kuɗi a naira 5,000 zuwa sama a jihohi da yawa na ƙasar nan. So duk wayannan matakai ne da aka ɗauka da zai taimaki jama'a sosai.
To amma ambasada suna cewa akwai wasu matakan da an ɗauke su, watakila da an samu sauki musamman ma ta ɓangaren kokawar da talaka ke yi, misali yashe kogin Naja da farfado da tafkin Chadi da farfado da matatun man Najeriya a maimakon a rika zuwa kasashen waje ana siyowa mai.
To a gyara matatun mai, na gani a news na Najeriya suna signing agreement cewa daga January za a fara tada su. To kuma yashe hanyoyi baka ganin baro? Ka san baro a Niger State?
An ce ana kai, amma su talaka cewa suke kamata a ce zuwa yanzu an kammala.
Kuma Najeriya babban ƙasa ce, kuma abubuwa na wadda suke bukatan suke neman attention na gwamnati na da yawa. Amma Najeriya na kokari.
Ambasada, wato abinda nake nufi ɗazu yashe tafkin caji nake cewa talaka cewa suke kamata zuwa yanzu a ce an kammala ba wato yashe kogin Naija ba, an ce shi kan zai ɗau lokaci.
To dakata yashe tafkin caji, yanzu ina ne Boko Haram ake yakin su? A tafkin caji ne. Baka gama gyara wuri jama'a hankalinsu ya kwanta su shiga su yi komai sannan a yashe musu wuri ba a tafkin ba? Ya za a yi? Ai, sai an samu peace a wurin tukunna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyinku irin na yau da kullum. Yanzu a madadin ambasada Hassan Muhammad Hassan da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Sigi Garba ke cewa a huta lafiya.
A gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. To a takaice, 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a Majalisar Wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa jiya jama'a cewa neman takardun na da muhimmanci saboda fadar shugaban ta ki ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun wasu da kwamitocin nasu suka sha tura wa fadar. Shirin san tallafawa harkokin ilimi na ƙasa da ƙasa zai taimakawa dubban yara daga yankin kudu da Sahara inda ake fama da rikice-rikice da ingantaccen ilimi, don ba yara maza da mata da basu san komai ba sai kunci da tashin hankali a rayuwarsu wata dama. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kiran neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara a Sudan. Hukumomin sun yi gargaɗin cewa wannan mummunar cutar na iya shafar dubban mutane sai dai in an ɗauki matakan gaggawa don daƙile bazuwar cutar. Tun bayan da aka ayyana barkewar annobar ranar 8 ga watan Satumba a jihohin Blue Nile da Sanar, ma'aikatar lafiyar Sudan ta ba da rahoton cewa mutane fiye da 230 suka kamu da rashin lafiya. To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Naunuka Kasani da suna Zanga Zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu saki haduwa insha Allah a shirin namu na dare.